أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم. قرأتم من لطاف بقية المستفيد شرح منية المريد na sayyidi Muhammad al-Arabi as-Sa'ihi radiyallahu ta'ala anhu. Muna cikin al-madlabu sabi'u, madlabi na ƙarshe, shafi na 79, inda yake bayani a kusa dangantakar ambaton wannan tariƙa da sunaye na Ahmadiyya da Muhammadiyya da Ibrahimiyya Hanifiyya. To mun gama da bayanin nisba na ambaton sunan tariqatul ahmadiyya, sai za mu shiga wa amma tasmiyatu hadil muhammadiyyati, amma ambaton wannan tariqa da sunan muhammadiyya, tariqa muhammadiyya yake wa qad qaddamna wa tika, ai mun gabatar da shi, ko wa qad qaddamna mun gabatar a baya, annaha min idlaqati sayyidina radiyallahu anhu, yana daga sakin sunan da sayyidina Shehu Janu da Anu ya yi alaiha gare ta, shi ya sa masa suna tariqatul muhammadiyya. Fahiya muta'addida, ko aidan sai ita tariqa muhammadiyya muta'addida mai kidayuwa, sai ba tariqa Shehu Janu ce kadai ake san mata tariqa muhammadiyya, duk wata tariqa da sai kama da ita ta bangaren dangantuwa ga manzo Allah kai tsaye ba tare da wasiɗa ba, mutum ya zama bai da shehi, shehinsa shi ne manzan Allah, to wannan ne ake ce mata muhammadiyya. Saboda haka ba tariqa tijaniya ce kadai take banta da wannan suna na tariqatul muhammadiyya ba. Ina fata an gane shi ne ma'anar fahiya muta'addida aiban, mai kidayuwa ce ita tariqa muhammadiyya. To dalili da aka ambace ta mu tariqa ta tijaniya da wannan suna na tariqatul muhammadiyya, awwaluha na farkonta, kaunu tariqatul muhammadiyya kasancewar tariqa a bar dangantawa ga muhammadiyya kowace iri ce, bil wajhi allazi tuqarraru, ta fuskar da ake tabbatarwa, fil matlabi qabla haza, cikin matlabin da ya gabaci, wannan shine matlabi na shida da muka gama kwanan nan, shine matlabi wanda ya gabaci wannan. To fuskokin da aka kawo aka tabbatar min jumlatu turiki, daga jumillar tariku, allati shtamalat alaiha, ko wanda ita ma tariqa tijaniya tana kunshe ne a cikin wannan ma'ana na wannan tariku, wa hiya tariqatu saniya, ko ice ita ce ta farki ta biyu, min turiki salasi, daga hanyoyi guda uku, allatin taqaha sahibu kitabi mizabi rahmatir rabbaniya, wanda ma'abocin littafin na mizabun rahmatin rabbaniya in taqaha ya zaƙo ta, min kitabi jawahirul ma'ani, daga cikin littafin jawahirul ma'ani, wa ja'ala madara as-suluki bi hadhihi tariqati alaiha, sai ya sanya magudana ko makewaya ko masukwanar suluki da ake a cikin wannan tariqa ta tijaniya alaiha, akan wannan makewaya ko masukwana na tariqa muhammadiyya, wato ta farki na biyu, kamar yadda ya rabbata hanyoyin da ake saduwa zuwa ga manzon Allah ake wusuli hanyoyi guda uku, to mu tamu tana cikin hanya ta biyu ne daga cikin hanyoyi uku. Wa qad ajada wa afada rahimahullahu ta'ala, haqiqa mai littafin mizabur rahmatir rabbaniyya ajada ya kyautata, wa afada ya fa'idantar rahimahullahu, fi bayani kayfiyatu suluki alaiha, cikin bayanin kayfiya yanda ake suluki alaiha akan tariqa muhammadiyya, wa tarbiyati bi hadin, da yanda ake yin tarbiyar muridai da ita, fal yunzar zalika fi, in ana neman qalin bayani a je a duba wannan a cikin littafin mizabur rahmatir rabbaniyya. Wa qad taqaddama mali shayki Hasan al-Ajami, haqiqa abinda ya kasance ga Shehu Hasan al-Ajami ya riga ya gabata, fi zalika cikin bayanin da ya akan tariqa muhammadiyya, bayanin da ya a cikin wannan min Allah sahiba, cewa ma abocin tariqa muhammadiyya bada tasihi bidadi bayan ya inganta mafalin sa na ibada shine awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasihi imani kamar da mun yi bayani a matsalabi na shida wa suluki ya kyautata sulukin sa ko bada tasihi bidayatihi wa sulukihi bayan ya inganta bidayar sa da kuma sulukin sa alaman hajjin istiqamatul mudini abu sa ta farkin daidaituwa akan ta farkin Allah da manzansa al-mubinu wanda yake wanda yake mabayyani cikin kitabi wa sunna cikin qur'ani da hadisi kada ya zama fasiki mai sabon Allah kuma sannan ya ce zai bi hanya direct connection da za ta kai shi zuwa ga manzon Allah wannan ba zai taba yiwuwa ba sai ya inganta bidayarsa da sulukinsa alaman hajjin istiqamatul mubinu cikin kitabi wa sunna akan tafarki na istiqama daidaito akan tafarkin Allah shine yin riko da Qur'ani da hadisi da tabbaka umarnin al-Qur'ani da hadisi da hanuwa da hannun al-Qur'ani da hadisi to bayan mutun ya cika wannan ya samu istiqama kamar yadda manzo Allah ya kul amantu billahi thumma istaqim kace kai imani da Allah baki da zuci sannan kuma ka daidaita akan hanyar Allah to bayan ya inganta wannan istiqama ta su alal kitabi was sunna yashtagilu bi salati ala an-nabi to sai shagaltu da yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da zama akasarin azkaransa mafi yawan lokutansa ya shagaltu ne da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ila an tastawliya mahabbatuhu ala qalbihi wa ko wa basiratihi ne ko ato ala qalbihi ila an tastawliya mahabbatuhu har zuwa yanda koyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ta jibinta ala qalbihi a zuciyarsa yawaita salatin manzo Allah nan da huduri fi aksar al-awqati shi zai sa soyayyar manzo Allah ta jibinci zuciyarsa wa yasiru tumsalihi baina aynai basiratihi mutumi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kamanni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baina aynai basirati gaba ga idanuwar basira ta zuci to fayusbihu Allahu alayhi ni'amahu zahiratan wa batina a karshe sai Allah ya cika ni'imomin sa na zahiri da na batini a gare shi wala yaj'al li makhluqi alayhi minna Allah bai sanya wani goli ga wani makhluqi a gare shi ba illa annabi sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake da minna a kansa fayarahu yaqazatan wa manaman har ya zama yana ganin manzon Allah a farke kuma yana ganin sa a bacci saboda soyayyar manzon Allah ta jibinci zuciyarsa wa yas'aluhu har ma ya dinga tambayar manzon Allah amma yuridu da duk abin da yake nufi kamata kaddama aidan kamar yadda ya riga ko kamata kaddama aidan kauli Sheikh Muhammadu Kalwati kamar yadda a baya dai cikin matsalabin da ya gabaci wannan fadin Sheikh Muhammadu Kalwati ya gabata fadin saliman sa alahu an tariqihi gaman ga wanda ya masa tambaya game da tariƙarsa ya ganshi yana jibintar masallaci kamar da muka karanta a baya baya zuwa ko ina daga gida sai masallaci ya tambaye shi me yake yace shi bai da aiki sai salatin manzon Allah sai ya tambaye shi to menene tariƙarka waliman yanta duku kuma ya tambaye shi ga wanda shehi yake intisabi wato tariƙar wanda shehi yake yi sai shi Sheikh Muhammadu Kalwati ya bada amsa ga mai tambaya yace la anta sibu li ahdi ni ba na anta saji ga kowa ga kowanne wali kenan kuma zakara annabihi ko sannan sai bada labari ga kansa annahu cewa shi muhafizu yana mai kiyayewa alastihi bari suratihi abu sane ma halarto da kamannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi ba'ini a cikin zuciyarsa ga yawaita salatin manzon Allah kuma lokacin da yake salatin yana halarto da kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin zuciyarsa to fa agnahu zalika wannan yawan salati da kuma halarto da kamannin manzon Allah da yake a zuciyarsa fa agnahu zalika sai ya wadatar da shi an taqayidi bi shaykin gabarin da baibaituwa da wani shehi na wata tariqa ya wadatar da shi ba bukatar karban wata tariqa ko yin tarbiya ko neman usuli a hannun wani shehi wa istimdadi minhu wannan ya wadatar da shi gabar neman madadi anhu daga wajen kowane irin shay ko minhu to wancan ne an ba fa ganahu zalika an taqayyid bi shaykin wal istimdad minhu yawa da salatin nan da hududul qalbi da halatto kamar manzo Allah a zuciya sai ya wadatar da shi gabalin da bai baituwa da wani wurudi na wata dabiqa ta wata shay da ko neman balabi minhu daga wajen inta haka lagu yace wa zakara sha'rani Imam Abdul Wahhab Sha'rani ya ambaci labari fil Anwar al-Qudsiyya cikin littafin sa mai suna an Anwar al-Qudsiyya an Sheikh Ahmad al-Zawawi daga wani wali da aka Sheikh Ahmad al-Zawawi annahu kana yaqulu cewa shi Sheikh Ahmad al-Zawawi ya kasance yana cewa dariquna mu dariqar mu an nukusira min al-salati alayhi bi yawa ta yin salati gare shi sallallahu alaihi wa sallama mu ita ce dariqar salatin manzon Allah hatta nasira min jura sa'ihi har sai mun zamanto daga abokanan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa nusibahu kuma mu abokance shi ya kazata a farke mizal ashabi misali yanda sahabban sa suka abokance shi a lokacin da yake raye a wannan duniya wa nad'aluhu Sheikh Ahmad al-Zawawi yace har mu dinka tambayar manzon Allah an umuri dinina game da al'amuran addinin mu wa an al-ahadith allati ba'afahu al-Hafiz al-Imam tambaye shi game da hadisan da malaman hadisi sune al-Hafiz ka gane ai ba'afa suka laurara suka ce haza da'ifun ko hadisun da'ifun ko mursalun ko mawqufun ko to har ma mutabai manzo Allah game da wannan hadisin me matsayin sa inda na a wajen mu wa na'amalu ko fa hatta na'amala wa wala da gine wa na'amala kuma mu dinga yin aiki bi kauli da fadin da manzo Allah ya gaya mana fiha cikin wannan hadisin da kufaru suka launana shi ina fata an gani anan abinda yake nufi abinda malaman hadisi suka rawaito suka ce wannan da'ifi ne ko mawqufi ne ko mursali ne ko sahihu li ghairihi ne ko ma hadisi ne mawdu'i to su wadanda suke ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farke saboda yawaita salati da suke wa manzon Allah har ma suna tambaye su wannan hadisin me ya matsayin sa gaskiya ne kai ka faɗa ko ba kai ka faɗa ba abinda manzon Allah ya gaya musu da shi za su yi aiki ba ruwansu da launanawa mai launanawa ba ruwansu da ingantawa mai ingantawa in samu inganci daga bakin mai shi in ko yace musu wannan hadisin ba ni na faɗa ba ƙarya aka mu to ba ruwansu da duk wani malamin hadisi da ya inganta wannan hadisin za su ajiye shi ba za su yi aiki da shi shine ma'anar faɗin sa hatta nasira min zulasa'i saboda yau da salatin da muke masa har sai mun zamanto daga abokanan zaman sa wa nusibahu ma abokance shi ya kazatan kuma a farke ba wai a bacci ba misalin ashabi misalin sahabban sa da suka rayu da shi a zamanin suka zauna da shi suka mata tambayoyi ya ba su amsa wa nas'aluhu ma bin ga tambayar sa al'umuri dinina game da al'amuran addinin mu wa an al-ahadith allati da'afa al-hufaz alma mu tambaye shi game da hadisan da malama hadisi suka launana ta me matsayin ta inda na a wajen mu abinda ya gaya mana yake mu yi aiki da shi wala amala sai mai aiki bi kaulihi da fadin sa fi ha cikin wannan hadisi in ta haka lamu sayyidi Sheikh Ahmad al-Zawawi ila gani zalika malam sayyidi Abdul Wahhab Sha'rani yake zuwa wani wannan min al-ibarati zuwa ga ibarori al-mushira wacce take yin nuni ila kayfiyatu suluki zuwa kayfiyar yanda ake suluki ala tariqatul muhammadiyya akan tariqa barzanta ga annabi Muhammad wannan ba wai tijaniya ce kadai take da wannan ba an samu ɗaiɗaikun waliyai da aka yi a baya wanda ba wani shehi tariqa da ya riko da hannunsu ya gudu tarbiyyar ruhi har suka yi wusuli zuwa ga halara ta manzon Allah a tsantsar biyayya ta alqur'ani da hadisi shine abin da ya gaya maka a baya mutum ya inganta sulukinsa tasihu bidayatihi wa sulukihi alamun hadis istiqamatul mubin fil kitab was sunnah an arbun sunnar manzon Allah da bin qur'ani sau da kafa kuma suka hada da yawaita salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da halarto kamannin manzo Allah a cikin zuciya lokacin yin salatin wannan kadai shi yasa kawai manzo Allah ya bayyana gare su a fili suka yi wusuli su da kansu saboda wannan hanya da suka bi yawaita salati ga manzo Allah to saboda haka ita ba tariqar tijaniya saboda yanke dazuzzuka da kudazzabai da take yi wa muridi saliki zuwa ga halara ta manzon Allah duk da yake cewa shehunan tariqa suna yi luko da hannu su sadar da shi zuwa ga halara muhammadiya to in an duba saukin tafiyar da kuma gaggawar saduwa kamar an yanke dukkan wani silsila da take sadar da muridi kawai an hada shi kawai an dauko shi an ajiye shi a fadar manzon Allah daga ya istighfarin nan dari ya rabu da zunubai daga ya fara salatin manzo Allah kawai kamar an dauko shi ne cancak an ajiye shi a gaban manzo Allah sai dai idan idan sa da fansa shine baya ganin halarar da yake ciki amma daga ya fara wannan to kawai yana cikin halara muhammadiya to a dalilin wannan aka ambace da tariqa muhammadiya wannan kadan daga cikin dalilai da yasa aka ambace ta bil muhammadiyyati da tariqa muhammadiya zai mutashi wa hasilu zalika kulluhu alhamdulillah.